key capital spending allocation in 2018 budget are A, power, works and housing, 555.88 billion naira.
Shugaba Muhammadu Buhari kenan a lokacin da yake gabatar da kasafin kudin shekara 2018 a gaban haddadiyar majalisar dokokin kasar. Wannan shine karo na uku da shugaba zai bayyana a gaban haddadiyar majalisar dauke da bayanin kasafin kudi tunda ya hau mulki a shekara 2015. Kasafin dai na naira trillion 8.6 ya zama shine kasafi mafi tsoka a tarihin Najeriya, kuma shine akai wa lakabi da na farfado da tattalin arzikin kasar. Wannan karan dai an dora harsashen samun kudaden tafiyar da kasafin akan gangar danyen man fetur miliyan 2.3, kuma akan sayar da ganga daya akan dalar Amurka 45. Ga yadda Senator Abdullahi Gumel ya bayyana kasafin.
Al'umma kasar nan zamu musu alfahari kan cewa wahala ta kare, kuma dama an ce sai bayan an sha wuya ake sha dadi, to wahala ta kare yanzu jin dadin ne za a yi. Wannan kasafin kudi yana kunshe da abubuwa na more rayuwa ga al'umman mu talakawan Najeriya.
A bayyane, kananan ayyuka za su lakuma naira trillion 3.4, manyan ayyuka na da trillion 2.4, ilimi ya samu biliyan 61.7, harkar noma biliyan 118.9, harkar tsaro biliyan 145, ma'aikatar cikin gida ta samu biliyan 63, kiwon lafiya na da biliyan 71.1, sufuri na da biliyan 263.1, a harkar wuta da gidaje kuma an ware biliyan 558. Batun hanyoyi kuma shugaba Muhammadu Buhari ya ce tuni har an gina hanyoyi kusan kilomita 766 a kasar. Senator Kabiru Ibrahim Gaya shine shugaban kwamitin kula da hanyoyi na majalisar dattawa.
Wannan ba karamin nasara aka samu ba, kuma mu kwamiti na hanyoyin Najeriya da wutar lantarki da gidaje bara mun samu biliyan 400, yanzu an samu biliyan 580. Wannan abubuwa na cigaba, kuma ya faɗi hanyoyin Najeriya wanda yake yana tabbatar za a haɗa su, kuma ina wa mutane albishir cewa ta hanyoyin Najeriya da yawa mu alhamdulillahi za a cigaba da ayyukansu da hanyar railway da sauransu. Saboda haka wannan muna martaba abin da President Buhari zo yi, kuma alhamdulillahi wannan kasafin kuɗi zai fi na bara insha Allah.
To sai dai ɗaya cikin ƴaƴan jam'iyyar APC ciyar matasa Khalid Ismail wadda aka yi kasafin a idanunsa ya yi tsokaci.
Mu 'yan Najeriya za mu iya cewa ana kitso da kwarkwata, don an gabatar da budget na shekara 2017 gashi yau muna watan 11, babu wani abun da gwamnatin tarayya za ta iya cewa ta yi wa ɗan Najeriya da budget na shekara 2017. Kuma an maimaita baya ne, saboda shekara ta 2016 irin abun da ya faru yanzu shine abun da ya faru. So muna jin hankalin gwamnatin tarayyar Najeriya ta dubi halin da 'yan Najeriya suke ciki, kalubale da 'yan Najeriya suke ciki yanzu, da kuma gwamnatin nan ta gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ishi mu izina.
Wannan kasafin kuɗi na shekara 2018 ya ɗara na bana da kashi 16%. Abin jira a gani shine ko kasafin na baɗi zai taimaka wajen cika muradin gwamnatin APC. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.